Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa an samu sabani tsakanin bangaren dattawan kungiyar Ohanese da na matasan kabilar a yankin Niger Delta. Za mu kawo muku shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Makir zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridan jamhuriyar Niger da kuma ra'ayi da kuma sura kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Albarkacin watan Ramadan, za mu kawo muku muhimmancin zaman lafiya daga malamai. Amma kafin nan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Yanzu ma Daula Salim ce ta sake dawo muku da labaran duniya. Shugaban kasar Malawi Peter Mutharika ya samu nasarar lashe zaben da zai bashi damar wa'adin mulki karo na biyu a zaben da suka fafata da yan takara 7 da aka gudanar a ranar 21 ga watan Mayu. A daren jiya Litinin ne shugaban hukumar zabe Jane Ansah ta sanar da sakamakon zaben bayan kotu ta yi watsi da karar da shugaban jam'iyyar adawa ya gabatar na cewa akwai buƙatar ƙara ƙidaya ƙuri'un wasu gundumomi 10. Mutharika, wanda shine shugaban jam'iyya mai ci ta DPP, ta samu kashi 30.57 a cikin 100 na ƙuri'un, shi kuma ɗan takara Lazarus Chakwera, shugaban jam'iyyar adawa ta MCP, ya samu kashi 35.41. Sakataren jam'iyyar adawa ta MCP Esiyanho Mukaka ya faɗa wa 'yan jarida a ranar Asabar cewa jam'iyyarsu ba za ta amince da sakamakon zaben ba idan Chakwera bai yi nasara ba. Sabuwar jam'iyyar da shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kafa na nada Mitro Zaromkov a matsayin mai bada shawara a kan harkokin yakin neman zaɓe, yayin da take shirin yi wa masu neman yi wa jam'iyyar takarar majalisar dokoki a cikin watan Yuli tambayoyi, inji wakilin jam'iyyar. Krasinkov, daraktan wani kamfanin ba da shawarwari kan harkokin siyasa, ya fara shiga siyasa ne a matsayin ɗan jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa mai ƙawance da Rasha Viktor Yanukovych, wanda zanga-zangar ta kawo ƙarshen mulkinsa ya kuma arce zuwa Rasha shekarar 2014. Ɗan wasan barkwanci da ba shi da wata ƙwarewar siyasa a baya, Zelenskyy ya ba shugaban ƙasar kashi da rata mai yawa a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar a ranar 21 ga watan Afrilu, wani guda bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Mayu. Ya sanya hannu a kan dokar da ta rusa majalisar dokoki, kana ya shaida a ranar 21 ga watan Yuli a gudanar da zaben majalisar. Yin zaben da wuri zai baiwa Zelenskyy damar samun tasiri a farkon wa'adinsa na shekaru 5 ta hanyar samun goyon baya a majalisar ƙasar mai yawan al'umma miliyan 44, wacce take ƙara fuskantar matsin lamba daga Rasha, kana tana fama da matsalolin tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa. Isra'ila na shirin gudanar da zaben 'yan majalisu a ranar Litinin mai zuwa tare da Prime Minister Benjamin Netanyahu, wanda yake kafa sabuwar gwamnati tun bayan da ya sami nasarar sake dawowa karagal mulki wa'adi na 5 a matsayin shugaban ƙasar ta Yahudawa. 'Yan majalisun ƙasar sun amince da ƙudurin dokar da aka gabatar na rushe majalisar idan har an amince da hakan a ranar Laraba. Dole ne Isra'ila ta sake sabon zaɓe. Bayan zaɓen da aka gudanar watan da ya gabata, jam'iyyar Netanyahu ta Likud Party ta yi gagaruman nasara, inda mambobinta 129 suka lashe kujeran majalisu. A cikin jawabin Prime Minister Netanyahu, ya yi kira ga jami'in adawa da su maida hankali wajen manufar da za ta kawo cigaban kasar da kaucewa siyasar banna da almubazzaranci. Yayin da dalibai a kasar Kamaru suka fara rubuta jarabawar shekara da shekara, jiya Litinin ɗaruruwan malamansu a yankin da ake amfani da harshen Turancin Ingilishi sun shiga tituna suna zanga-zanga. Malaman suna neman ingancin tsaro bayan da aka kashe takwarorin aikinsu uku, aka kuma yi garkuwa da wani ɗalibi, banda waɗanda aka sace ko kuma aka kashe a lokutan baya da kuma ƙona ƙaddarori a cikin shekaru biyar da 'yan tawaye suka shafe suna tada ƙayar baya. Malaman sanye da baƙaƙen tufafi riƙe da kwalayen rubutu da suka bayyana buƙatar tsaro sun yi jerin gwano a wani titi da ke garin Bamenda, babban birnin lardin arewa maso gabashin ƙasar.
What happened? We are tired. Lord, help the teachers of God.
Mun gaji, Allah ka taimaki malaman ƙasar Kamaru, ka taimaki malaman yankin arewa maso yamma. Ba mu san abin da za mu yi ba, ba mu san inda za mu nufa ba. Malaman sun gudanar da zanga-zangar jiya Litinin a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗaliban makarantar sakandaren Bamenda da ake koyar da su harsunan Faransanci da kuma Turancin Ingilishi suke rubuta jarabawa.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, za mu bude taskarar hotunan namu ne a yankin Niger Delta da ke Najeriya, inda aka samu sabani tsakanin bangaren dattawan kungiyar Ohanis da na matasan kabilar. Ga wakilin muryar Amurka a yankin Alphonsus Okurigwe da cikakken bayani.
Umarnin hana fita wanda kungiyar IPOB mai fafatukar ballewa daga Najeriya ta bada yanzu hakan ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin shugabancin kungiyar kabilar Ibo ta Ohanezen Dibo da kuma bangaren matasan kabilar. Barista Uche Achiwa Baga shi ne kakakin kungiyar Ohanezen Dibo, kuma ya ce sun amince da wannan umarnin idan har za a gudanar da shi bisa doka da oda.
On the issue of sit at home, we have drummed it to every ear that any action, any movement, any interest, any development that has to do with peaceful demonstration will always identify with it.
Ya ce a kan batun umarnin hana fita, mun bayyana cewa a koyaushe za mu ba da goyon baya ga duk wani yunkuri, duk wani jerin gwano, duk wani kishi da kuma duk wani lamarin da ya shafi zanga-zangar lumana. Kasancewar muna da rukunin IPOB da basu da makamai, saboda haka mun amince sosai da umarnin hana fita. Wannan kira da babbar murya ce, in kana so sai ka zauna a gida, in kuma baka so sai ka tafi harkarka. Ba dole bane, shin ina laifi anan? Wani sashe ne na tsarin mulkin ƙasa ya haramta hana fita? A Ohanezen Dibo muna da namu rashin jituwa da ɗan awarin IPOB, amma bai kai ga cewa abu bai dace ba, alhali kuma ya dace. Saboda haka za mu ci gaba da amincewa da duk wani yunkuri muddin bai sabawa dokar ƙasar ba. To ko yaya bangaren matasan kabilar Ibo ke ganin umarnin? Mazi Okechukwu Isu Guzoro shi ne shugaban gamayyar kungiyar matasan kabilar Ibo.
We sit at home, irrespective of the good way of honoring our people we lost during the Nigeria-Biafran Civil War, and also irrespective that those who have laid down their life for the self-determination struggle of Biafra should be remembered. We are not totally in support that our people should lose over 2 billion naira in a day.
Ya ce duk da cewa kyakkyawar hanya ce na karrama 'yan uwanmu da muka rasa lokacin yakin basasa, kuma da duk da cewa ya kamata a tuna da waɗanda suka sadaukar da rayukansu don samun yancin kan ƙasar Biafra, ba ma goyon bayan cewa mutanenmu za su yi asarar sama da naira biliyan 2 a rana guda, alhali mutanen yankinmu suna cikin mawuyacin hali. A ce wani ya rufe shagonsa ya zauna a gida da yunwa bai dace ba. Maimakon haka, muna roƙon 'yan ƙungiyar IPOB su janye da cewar bai kamata mu yi asarar rayuka garin tunawa da waɗanda sun riga sun mutu ba. Su yi haƙuri saboda al'ummarmu. Muna kira ga shugaban ƙasa da kuma gwamnonin yankin kudu maso gabas da su samu tattaunawa da shugabannin 'yan awarin Biafra, yadda aka samu tattaunawa da 'yan ƙungiyar Miyetti Allah don kwantar da hankalinsu. Mazi Isu Guzoro ya ƙara da kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙarfafa tsaro a biranen Aba da Anacha da Enugu da Abakaleke da Port Harcourt da kuma Asaba daga ranar rantsarwa 29 ga wata zuwa 12 ga watan Yuni don tabbatar da zaman lafiya a yankunan kudu maso gabas da kuma kudu maso kudu. A ranar Alhamis 30 ga watan Mayun nan ne ake sa ran gudanar da wannan umarni na hana fita kamar yadda kungiyar IPOB ta tanadar. Alphonse Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To a gaida Alphonse, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Madalla har yanzu da ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:12 na dare. Gashirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yako Makeri ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yanda shirin a dawo lafiya ya bayyana muku a makon da ya gabata, hukumar kiyaye tsira a Najeriya ta Federal Road Safety ta ce ta kama akalla mutane 3,000 a cikin watanni 14 a babban birnin tarayya da laifin amfani da wayar salula yayin da suke tuki. Mun kuma faɗa muku wannan mummunar halin wurin tuki ya yi sanadiyar hatsara da dama a shekaru masu yawa, lamarin da ya haddasa asarar rayuka da kuma nakasa mutane da dama tsawon rayuwarsu. Haka zalika muka kuma shaida muku cewa ita ma hukumar kiyaye tsira ta Majalisar Dinkin Duniya ko kuma Global Road Safety ta ce akwai wasu abubuwa masu dauke hankalin direbobi suna haddasa hatsara tare da jikata mutane da dama a duniya. Sai dai Majalisar Dinkin Duniya ta fi mai da hankali ne akan amfani da wayar hannu yayin tuki. Wannan shirin ya tuntube shugaban hukumar Road Safety a jihar Neja ko Commander Joel Ishaya Dagwa akan ko menene yasa hukumar kiyaye tsira ta Najeriya ta tashi haikan akan batun amfani da wayar hannu a lokacin tuki.
To bisa ga bincikenmu da kuma bisa ga aiki da muke yi, mun iya mun tabbatar cewa yayin da mutum yake tuki sannan yana amfani da wayan salula na hannu yana cikin abubuwan da muke ce abubuwan da suke dauki hankalin mutum yayin da yake tuki. Kuma duk wani abu da zai dauki hankalin mai tuki wannan yana da illa don zai iya ya kawo hatsari. Kuma mun sha samun mutane da dama wanda sun samu hatsari yayin da suke tuki suna amfani da waya, ko an kira su suna kokarin su ansa, ko kuma su da kansu su dauki wayan nan suna kokarin su kira, ko kuma waɗansu suna nan suna kokarin su shiga yanan gizo wato browsing kenan yayin da suke tuki. To duk waɗannan abubuwan suna ɗauki hankalin su har yakan kai ga hatsarika.
Kun gano tabbas akwai masu tuki suna shiga na'urar browsing a wayar su?
Akwai su ko da ka saya a bakin hanya ne ma inda motoci ke wucewa idan ka kula zaka ga mutum yayin da ya dauki waya din in kira ne zai ko kuma an kira shi zaka ga yanda zai amfani da wayan daban in kuma yana kokarin shiga yanan gizo ne zaka ga yanda yana amfani da waya din zaka ga cewa eh lalle wannan ba ma kira yake ba yana kokarin ya shiga yanan gizo ne
to wannan gangami da kuka dauki matakin yi kuna ga shine zai magance matsalar a nan Najeriya ko ku akwai wasu sabbin matakai da kunun kuke dauka na ganin an shawo kan alaƙa
eh to wannan gangamin yana cikin duk matakan da muke kokarin daukawa domin mu ga cewa an sha maganin wannan abun kuma mun sani cewa waɗansu za su ce suna amfani da abubuwa da suka sa a kunne saboda haka ba sai sun dauki wayan su ba amma duk wannan ma a binciken mu mun sani cewa duk baya wani tasiri sosai yana cikin duk abubuwan da zai dauki hankalin mutum don babban abun shine duk wani abu wanda zai sa ba za ka nasu a wannan tuki din ba shine ba mu so so yayin da ka sa abun kunne kana amfani da wayan kana ansa ko kuma kana kiran wani kaga hankalinka ya rabu kashi biyu ba za ka nasu ga wannan tuki da kake yi ba sannan kuma wani lokaci Allah na tuba sai ka ga wani labari ma wanda zaka samu yayin da kake amfani da wannan waya din labari ne wanda zai rikitar da kai wadakila an ce maka ka wani naka na kusa ya rasu ko kuma yana wani hali wanda bai kamata ba kaga dole ne zai dame ka wani kuma wani labari ne mai dadi ma to kana nan kana murna wannan labari din da ya same ka sai ka fita hankalinka a tuki da kake yi
to akwai wani hukunci da aka tanadar mu masu wanda aka samu suna aikata irin wannan laifi
eh akwai hukunci yayin da muka kama masu amfani da wannan yayin da suke tuki idan muka kama su zamu ci musu taran naira 4,000 amma babban abun ba batun taran bane zamu yi kokari mu galgadar da su illan wannan abu da suke yi din amfani da abun cellular nasu yayin da suke tuki mu galgadar da su samu su san illan shi
kenan ko amfani da wannan na'urar da ake sa a kunne da ake kira earpiece ko shi doka ba ta yadda mutum ya amfani da shi ba idan yana
ko shi din ma to doka ba ta yadda da shi ba waɗansu ma sun wuce wannan earpiece din suna amfani da abin da ake kira bluetooth so sai ka ga a jikin mota din da zaran sun danna na'uran shikenan sai su ansa waya ko kuma su yi kira to duk wannan kamar yadda na faɗa hankalin mutum ba zai kasance wuri ɗaya ba hankalin shi a rarrabe take kuma tuki abu ne wanda take son cikakken nasuwa tana son hankalin mutum ya kasance a wuri ɗaya ya samu ya nasu ga abin da yake yi
ko na ba tsari bari mu ja maka burki anan saboda lokaci sai kuma sabon mako yanzu a madadin shi ba kun namu ko komanda Joel Ishaya Dagwa shugaban hukumar road safety a jihar Neja da shi wakilin mu Mustafa Nasiru ba tsari da ma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da daidaita sautin shirin ni baba ya ko makeri nake sallama da ku daga nan Washington DC a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to amin baba yanzu kuma ga Sulaiman bar ma doke da shirin jaridan Jamhuriyar Niger
zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa batun kuskure kundin zabe yana ci gaba da haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin bangarorin siyasar Niger a makon jiya ƴan majalisar dokokin ƙasa sun yi yunkurin tafka muhawara akan wannan batu a zauren majalisar amma abin ya faskara sakamakon yadda ƴan adawa ke ci gaba da watsi da wani bangare na wannan kundi da suke yi wa kallon haramtacce jaridar La Griffe na cewa mutane sama da 20,000 mazauna wasu ƙauyukan jihar Sokoto sun yi gudun hijira zuwa garuruwan Tsibiri gidan Rumji da gidan Sori jaridar ta ambato gwamnatin Maradi Zakari Umaru yana cewa sanantar ayyukan ƴan fashi da satar mutane don neman kuɗin fansa a jihohin Sokoto Zamfara da Katsina ne ya tilastawa waɗannan bayan Allah gudowa Niger don neman mafaka inda kuma ba da wata ba suka samu tarban musamman daga al'umma jaridar Lebanon ta bayyana cewa kasar Faransa ta shawarci 'ya'yanta su guji zuwa wasu kasashen Afirka da take dauka a matsayin mafi hadari bayan da aka yi garkuwa da wani bafaranshe a tsakanin Burkina Faso da Benin. Ma'aikatar wajen kasar Faransa ta gargadi 'yan kasar su nisanci saka kafafunsu akan iyakar Mauritania da Algeria zuwa gabar yamma ta kogin Nilu da yankin Sinai a kasar Egypt, yayin da aka bayyana kasashen Libya, Mali, Niger, Nigeria, Chad da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Sudan da Somalia a matsayin wuraren da ba su da tabbas akan batun tsaro, duk kuwa da cewa Faransar na da sansanin soja a kusan dukkan waɗannan kasashe. Mun rufe sharhin da jaridar L'Eclosion wacce ke cewa Janar Salu Jibo ya musanta zargin kullayar jejeniyar Bani Gishiri Mba Kamanda a tsakaninsa da shugaba Isu Muhammadu, sai dai kuma yana ci gaba da boyewa 'yan Nijar ainihin gurinsa na neman shugabancin ƙasa. Jaridar ta ce matakin ajiye kaki da shugaban tsohuwar gwamnatin mulkin sojan ya ba da sanarwarsa a baya-bayan nan wani abu ne da a halin yanzu ya fara haifar da zillimi a wajen 'yan siyasa, musamman a jam'iyyar PNDS mai mulki, a bisa la'akari da cewa matakin zai iya ruguza dukkan wani tsarin da aka yi a jam'iyyance a can baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaye da Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke kiran mu ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum, sunan Muhammadu Amirka, sunana Alhaji Musa Amirka, kiyar da kallon Najeriya a jami'in Oji. Muna fata alheri ga shugaban ƙasa wannan rantsar da za a yi, Allah ya sa a ƙari lafiya, Allah ya ba shi ikon adalci a talakawan shi Najeriya.
Assalamu alaikum mala Amurka, daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Shawara ga manoman gero, don Allah kun ga an yi ruwa na ɗai kun rena, an yi ruwa na biyu kun rena, an yi na uku ba ku yi ba. To don Allah muna roƙonku ku gaggauta gyaran gona, saboda in Allah ba da ruwa ku yi guguwa zuwa noma, saboda noma alheri ne, ko baka samu ba tsuntsaye da dabbobi da mina na suka ci, wallahi za ka samu lada mai yawa.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio a Amerika, sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan mika shi ne a game da rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnonin Najeriya. To muna so idan Allah ya kaddara a rantsar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba mana akan kuɗin makarantar gaba da secondary school, abin da ya shafi NCE da diploma da degree da sauransu. Yana da kyau shugaban kasa ya duba wannan sashi, ya rage kuɗin biyan waɗannan makarantu, saboda 'ya'yan talakawa su samu zuwa makaranta su ma su dama da su su yi karatu. Muna so shugaban kasa ya daure a rage wannan kuɗi ɗin.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida Gololo a jihar Bauchi. Na kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari, Allah ya ba shi damar rattaba hannu a harkar budget na bana, wato budget na bana na trillion 8.9. To ina fatan mu talakawa 'yan Najeriya ya kamata mu gani a kar, saboda a duk shekara ana yin irin wannan budget, wani ma yana fin wannan, wani kuma baya cewa wannan, amma sai ya ga shekarar ta zo ta wuce mu mutanen karkara ba mu mori komai daga cikin wannan budget ba. Ya kamata wannan karan ya san cewar mu talakawa mu ne muka mai da shi kan wannan mulki da za a rantsar da shi in Allah ya fatan zai duba wannan budget.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka kiyar da kudin Najeriya mai jami'in Yobe. Ina son aika sakona akan rantsar da za a sabuwar rantsuwa da shugaban kasa mai mu wa'adi na biyu. Allah muna roƙonka Allah ya tsaya shi riko da yi Allah ka ba shi ko sai ka nai inda Allah ya tsira mai na al'ummar Najeriya. Muna fata alheri ga shugaban kasa.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America, sunana Usman Dogo Madaka Rafi Lakol Gamar jihar Niger. A halin gaskiya yau Talata yau ne yan siyasa wanda ba su ci zabe ba za su mika kayan aiki ga sakatarorinsu. yan siyasa kun gani duk wanda bai kamanta gaskiya ba to insha Allah muna nan muna jiran su a gudabin da ba zan sake zaben su ba sai nasu kenan sun gama wanda zasu hau a wanda wanda lokaci a wanda gobe Laraba to a halin gaskiya su kamanta gaskiya su kamanta gaskiya su rike talakawa hannu bibi kowa nasu ne ba wai koko bangaren ki ko kabilan ki ba ba shi da babin ya samu ka zabe su kenan ba mu zabe su ne su yi mamu ci a aiki gaba daya mu Allah ya kiyaye su ko Allah ya kiyaye su ko
to mun gode ga waɗanda suka dama aiko da sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku to menene muhimmancin zaman lafiya a musulunci ga nasihar malamai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nini Shehu Dalhu Abdul Mu'min sarkin zangon Tamale Ghana mai arziki da wanda yake talaka kowa da kowa na azumi ne to wurin ga yana nuna mana mu gane cewa muna kai da ke da arzikin ka dandane halin da talaka yake ciki to Allah na so mu dauki wannan ne sabili da ya bude mana wata kofa da zamu yi mu samu karfin halin muna tuna da talakawa cikin mujtama'an mu na rayuwar mu na duniya kai ka kasance kana tuna da waɗanda ba su da shi ka taimaka musu to ashe azumi ya bude mana kofa mai karfi babban kofa wanda yake za mu kasance masu yin alkhairi muna taimaka ma bayan Allah talakawa da waɗanda yake marayi da waɗanda yake ba sun tsufa ba su da masu duban su waɗanda da yake cikin mujtama'a ba su da karfi ba su da iko masu karfi su taimaka musu to azumi kofa ne wanda yake in mun rika haka banda ni'iman da za mu samu na lahiya domin mun rage cin abinci cleansing ne kaga ana wanke mu ana tsarkaka mu da haka nan don rashin cin abinci to mun iya muka rika haka nan halayya mu na kirki muna tuna muna taimaka ma juna wannan zai ba mu rayuwa mai haske a nan duniya kuma gobe kiyama ko na ɗayan mu kuma yana cikin aljanna da fara'a yanda ya kamata kuma Allah ya sa mu dace Allah ya sa duk duniyan baki ɗaya yau in ka duba duniya ko ina ya mutse ana cikin bacin rai to ba komai ne ba rashin tabbaka horon da annabin mu ya ba mu game da manzancin da yazo da shi ne domin an mun ji tausan juna kamar wani wuri da yake ce mana cikin hadisin sa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wannan ku ba zai samu cikakken imani ba fashe ka so dan uwanka da abin da kake so ma kanka wai kaga ashe in muka so juna da alkhairi in kana son alkhairi ka so dan uwanka da alkhairi in baka son abin da zai bata maka rai baka bata ma dan uwa rai mu nuna ma juna soyayya in mun rika haka nan al'amari da dama zai sake ne Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi
amin ya rabbi Allah saka da alkhairi to da wannan muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Shugaban kasar Malawi Peter Mutharika ya samu nasarar lashe zaben da zai ba shi damar wa'adin mulki karo na biyu a zaben da suka fafata da ƴan takara bakwai da aka gudanar a ranar 21 ga watan Mayu. A daren jiya Litinin ne shugaban hukumar zabe Jane Ansah ta sanar da sakamakon zaben bayan da kotu ta yi watsi da karar da shugaban jam'iyyar adawa ya gabatar na cewa akwai buƙatar ƙara gidaye ƙuri'un wasu gundumomi 10. Sabuwar jam'iyyar da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kafa na nada Vitoriy Razumkov a matsayin mai bada shawara kan harkokin yakin neman zabe yayin da take shirin yi wa masu neman yiwuwar jam'iyyar takarar majalisar dokoki a cikin watan Yuli tambayoyi inji wakilan jam'iyyar
To madalla a gaishe ki masu sauraro nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kada a manta za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Daula Salim da tattaya ni gabatar da shirin sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu Shehu Malama Zainab Abdulrahman Nisar Fil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya hada ƙara hada mu. Assalamu alaikum.